ranar 13 ga watan Fabrairun kowace shekara. Rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar rediyo ta duniya don hada kan al'umma daban-daban a fadin duniya baki daya. Takin wannan ranar shine Radio and Peace, wato zaiwa da zaman lafiya, wanda ake kokarin ganin cewa an dada jiji dama al'umma game da irin muhimmancin wannan rana. Saboda muhimmancin wannan rana ne dai kungiyar masu sauraron radio suka karama wasu kafafen yaɗa labarin hada da gidan rediyon sashin Hausa na muryar Amurka, wanda kuma tambayi shugaban kungiyar Alhaji Abdullahi Dungus ko me yasa suka karama wannan kafafen yaɗa labarin na gida na waje hada da sashin Hausa na muryar Amurka, sai ce da ni.
To alhamdulillahi mun dauki domin mu karama dukkan wayansu gidajen radio da suke da shi na cikin gida har ma da na waje gabaki daya, domin irin gudunmawa da suke bamu wajen da suke watsa labarun su ba dare ba rana, kuma ko da yaushe muna nan da radio mu bama tsallake labarun su da dare ne ko rana ko na safiya. To dalilin irin wannan shirye-shirye da suke nuna mana ta fannin wajajen da ake yin fannin tsaro ne, a lafiya ce, zamantakewa ne na zama da dukkan inda ake cikin zaman lafiya, to wannan ta fannin gidajen radio muke fahimtar junanmu domin mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da dukkan wani abubuwa ko na cuta ko na lafiya ko me daidai fannin radio. Bamu da abin da zamu ce sai dai mu ce masha Allah, Allah ba su lada da dukkan irin gudunmawa da suke bayarwa.
Chairman ganin cewa a cikin kafafen yaɗa labarai da ku karrama har da ma muryar Amurka, kamar menene muryar Amurka ta yi don burge ku ne?
To alhamdulillahi a cikin muryar Amurka wato akwai irin shirye-shiryen da suke bayarwa ta fannin daban-daban, ta fannin yanda zaka ji har talakat kuna zai zo har ta fannin gidan radio na Amerika ya bada gudunmawar sa domin samun zamantakewa a tsakani ko kuma na tsaro, sai kaji ana tambayar mutum a wannan fannin. To a gaskiya irin wannan programs da suke aiwatarwa din shine ya samu musamman domin mu karrama su da kuma ma'aikatan su jajirtattu da suke bayar da shirye-shiryen labarun su ba tare da wata tangarda ba. Ba ma kaman kai kan bamu da abin da zamu ce maka na jihar Borno, sai dai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi da irin gudunmawa da kake bayarwa ta wajen watsa shirye-shiryen jihar Borno.
To wai ko me sauraron mamobin gungun ke cewa ne game da wannan rana?
Sunana Idris Nuhu Waziri a nan Maiduguri, sannan ina rike da mukamin mai ba kungiya shawara ta fuskoki da dama kamar ta sauraron radio. Wannan rana muhimmiyar rana ce ba don komai ba, saboda irin gudunmawa da radio ya bada, sannan kuma rana ce wadda take muna nuna farin cikin mu domin mun samu kusan rabin ilimin da muke da shi ta fuskar radio ne.
Kamar akwai wani wayewa da za a ce radio ta haifar haka cikin jama'a na sanin wasu abubuwa wanda suke boye
sosai sosai. Misali yanzu mu muna nan Najeriya din ma muna arewa maso gabas a Borno state. To amma yanzu haka idan ka tambaye mu menene yake faruwa a kasashen Turai ko kasashen America ko kasashen Asia da waɗansu jihohi da waɗansu garuruwa da waɗansu mashahuran mutane, duk mun san su amma ta fuskar radio don ba mu taba zuwa wajen ba.
Alkawari sunana Jidda Adam, ni ne magatakardan wannan kungiya mai suna kungiyar masarar radio ta rashin jihar Borno ke wuce. Gaskiya muna ga radio kamar makaranta ne a wajen mu. Radio ya ilmantar da mu, ya nishantar da mu, ya karantar da mu, kuma ya fa'idantar da mu sosai ba kadan ba a cikin wannan kasa ta mu ta Najeriya. Wasu abubuwa sukan faru ba ma samu ba ma ji cikin radio, musamman ma wannan kungiyar ta mu, kuma radio labari baya fitowa mai gaskiya sai a gidan radio. Shi sa muka bar muhimmancin fitowa mu zama mu ta mu nuna namu murna da kuma alfaharin cewa lalle wannan radio dole mu zama mu bada namu gudunmawa 100%.
Wasu masu sauraron radio kenan a jihar Bondo ke da muhimmancin wannan rana gare su, da kuma aka keɓe ranar 13 ga watan Fabrairun kowace shekara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.